C'est notre rêve. Sage Nogodu,
when you're dunia,
and as I came, who in a couple singers and a gunner piani,
I thought say I was mata, I did a piani, a basicariana, che, a gum natanche, quiet, get mama, and much as I get mama, she, mata, a dunia, soon in a che, I wait the gate, I will lag and tomata, I bend the jew. Sun is over Hawaii. A basicaria, a co in a mata. I get a mama's room, sweetie. I rabbi giferni na fara de sunanka. Ubangi jirana haruata de reina. Kayae matalar nana ke quadamuna. Up in the way and sisike ya wuche akira barna. Say they were shingy iman karakarana. Kadu bayan da fiade ya zama ruwan dare masu aikatawa suna ta karuwa an rasa mafita abin yana da haduwa lafin na gwamnati ne ko ko mutane da suke aikata fiade ana ta galewa abin da zabi a wulakan jama'a a ci zarafin su abin yana ta damuna a hukunta mai fiade sitting ya dan ne yar uku kai da gani ka san dole a shiga uku a hukunta shi kafin a kai shi kurkuku kudan da ke shi ya ce wayo ya shiga uku akwai takeici a wulakan mata ko a ci zarafin su ne abin yana da muna zan ba da shawara ban san ko za ku dauka ba ku sa ido ga wanda ke kullira ɗanku sannan ku ba su tarbiya ta zama taku idan ka lalata diyar wani da fiyade ka sani gobe diyar ka wanne za ya lalata abinda duka shuka shi ko za ka girba alhaki kwikwiyo ya girma za ka girba ka aikata alkhairi sai ka ga alkhairai aikata sharri tabbas ka ga ma sharrai akwai takeici a wulakan mata ko a ci zarafin su ne abin yana da muna a hukunta mai fiyade ko dan gidan waye a hukunta mai fiyace ko ma fa dan waye a hukunta mai fiyade a hukunta mai fiyade shawara ta karshe kuma ta iyayena shiga ta banza ƴaƴan ku sai su dena ku bude kunnuwa mata ku saurara ku dinga sa ido akan ƴaƴa ku lura su dena nuna tsaraici karar a dan lura ku cire duk wani kudi a rai ku dan yi kara ku rike darajar ku ta mata ku dan lura idan ku kai hakan tabbas kun wuce tsara kare da doki su dena shinshina ku su ba ku dan abin da bai kai ba su dandana ku sanadin yin hakan wa'ansu a musu fiyade wasu da karfin tsiya ake musu fiyade wasu wayo ake a zo a yi musu fiyade wata ne rabiyar a ba ta ai mata fiyade wata ko yar alewace za a ba ta hakan yana sa wasu su yi musu fiyade mu tuna cewa za mu koma ga Allah mai aikata fiyade ka ji tsoron Allah ka tabbata hukuncin rabbi Allah daban da na duniya a lahira jahima.